Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin shirin mu ne yau za ku ji yadda faduwar farashin koko a kasuwannin duniya ya jefa manoman Afirka cikin wani hali wanda har ya sanadiyar wasu manoman ke yin watsi da gonakinsu. Misali a kasar Kamaru, kasa ta biyar mai arzikin koko a duniya, masu sarrafa koko suna neman hanyoyin da za su karfafa gwiwar samun karin masu sarrafa shi a cikin kasar. Manoma a Inkop Ikobo, yankin da ke a tsakiyar Kamaru ne ke bikin murna ta tafi jiyar sarrafa koko a ƙauyensu. Manomiya Petrola Nkungom ta ce cibiyar za ta taimaka musu busar da kuma adana koko su jira har sai farashin ya tashi a kasuwannin duniya.
Center in all the regions producing cocoa in Cameroon.
Dukkan cibiyoyin da suke sarrafa koko a Kamaru da su zama abin alheri ga masu noman koko, domin za su fara koyon yadda za su yi amfani da waɗannan cibiyoyin wajen sarrafa kokon da suka noma. Ga su kuma abokan hulɗa da suke cewa za su kawo sauyi ga ingancin kayan amfanin, za a samu damar yin gasa sosai a kasuwannin duniya. Idan har buƙatar koko a kasuwanni ta ƙaru, to masu sarrafa shi kam kakarsu ta yanke saƙa, domin za su samu kuɗi ko kuma riba mai yawa.
Competition will be in the market. If the demand too is high, then the producers are sure of good money.
Da take zama ƙasa ta biyar a jerin ƙasashe masu noman koko a duniya, ƙasar Kamaru ta noma tan 230,000 a shekara ta 2015. A shekarar ta gabata, Kamaru ta ƙara yawan kokon da take nomawa zuwa tan 260,000 a lokacin da buƙatar kokon ta yi sama a kasuwar duniya. Rahoton ƙungiyar masu noman koko daga hawa ta ƙasa da ƙasa ya ce a shekarar 2015 an samu ƙarin buƙatar koko, musamman ma a sabbin kasuwannin China da India. Wannan shine ya ƙarfafa wa manoma gwiwa, suka dukufa wajen noman rarar koko har tan 400,000 akan tan miliyan 4 da aka saba nomawa. A shekarar 2016 da 2017 an sake samun rarar koko har kusan tan 400,000. Duk da haka, kokon da ake nomawa a nahiyar Afirka kashi 25 ne cikin 100 kawai, domin nahiyar ta dogara ne akan kasashen da suka ci gaba wajen sarrafa mata kokon. Ministan cinikayya na Kamaru, Luke Atangana, ya ce cikin shekaru 5 da suka gabata, wannan shekarar ce mafi muni. Idan farashin koko ya faɗi domin a hukumance, ana sayar da kilo akan dala Amurka ɗaya, wanda shekaru 3 da suka gabata an sayar da kilo akan dala 3, kuma hakan ya sa manoma su kai watsi da gonakinsu.
La faiblesse du cacao de manière spécifique, j'allais dire d'ailleurs que c'est...
Yace babban kalubalen da aka fuskanta shine na kuɗi da yanayin zamantakewa, wanda ya tilasta wasu manoma girbe kokon da basu kosa ba, suka kuma busar da su ta hanyar da bata dace ba. Sakamakon haka, a cewarsa, farashin kokon zai ci gaba da yin ƙasa saboda kokon ba shi da wani ingancin da ya kamata.
Sannan kuma akwai alamun da ke nuna cewa yawan kokon da ake nomawa zai ci gaba da raguwa. Ambe Fune shi ne shugaban ƙungiyar manoman koko a yankin Laki da ke tsakiyar Kamaru, ya ce yanayi ma na kawo cikas ga noman koko.
That the production should not reduce this year.
Ina fatan yawan kokon da ake nomawa ba zai ragu ba a wannan shekarar, saboda mun lura cewa yabanya ba ta yi kyau ba.
A lokacin wani taro da aka yi a birnin Yaounde don karfafawa kasashen Afirka gwiwar su sarrafa koko, Daniel Masier na kungiyar masu yin alawar chocolate ya ce zai zama abu mai haɗarin gaske ga tattalin arzikin Afirka idan aka yi watsi da noma koko saboda farashinsa ya faɗi. Ya bayar da shawarar cewa kada a rage yawan nomansa, kuma za a iya kare ingancinsa idan aka daina yin girbinsa kafin ya kosa.
C'est une honte le prix du cacao.
Yace abin kunya ne a yayin da kasashen da suka ci gaba suna sarrafa koko suna cin riba sosai, amma kasashen da suke nomansa sun kasance cikin talauci. Abin da ya kamata ga kasashen da ke noman koko su fara sarrafa kayansu domin yin kayayyakin abinci kamar su chocolate.
Les chocolatiers, les pâtissiers en France.
Kashi 70 cikin 100 na kokon da ake nomawa a duniya suna fitowa ne da kasashen Afirka ta Yamma da kuma ta tsakiya. Manoma sun ba da shawarar cewa kamata a shigar da batun faduwar farashin koko cikin muhimman batutuwan taron kolin kungiyar tarayya Afirka da za a yi a cikin watan nan a birnin Abidjan. Kasar Ivory Coast wadda tare da kasar Ghana su ne suke noma kashi 60 a cikin 100 na dukkan kokon da ake sayarwa a duniya. Masu sauraro, a nan muka karshen shirin namu na yau, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Moki Edwin wanda ya hado ainihin rahoton, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.